Ta hanyar sanarwar da aka aike wa manema labarai wacce kakakin majalisar CNSP Colonel Mashur Ahmadu Abdulrahman ya karanta, hukumomin mulkin sojan Nijar da gwamnatin rikon kwaryar kasar suka bayyana farin cikin su game da nasarorin da sojojin fama na kasar Mali suka samu a yayin kafsawar da ta ba su damar sake kwato garin Kidal na arewacin kasar daga hannun yan ta'adda.
Cette ville martyre était restée sous le joug des terroristes et leurs sponsors.
Yace wannan gari da aka yi wa kawanya a baya ya kasance a ƙarƙashin ikon ƴan ta'adda da waɗanda suka ɗaure musu gindi masu alhakin haddasa tashin hankali a Mali da ma yankin Sahel baki ɗaya a tsawon shekaru da dama. Majalisar CNSP da gwamnati na jinjinawa sojojin fama da al'ummar Kidal masu iyauci da ma al'ummar Mali baki ɗaya da suka dage da jimiri, waɗanda a ƙarshe suka ba da damar ceto wannan gari.
Cette grande victoire constitue sans doute un tournant décisif.
Bayo ba masana sha'anin tsaro ke gargadi akan bukatar kwato garin Kidal daga hannun ƴan bindiga, kasancewar sa cibiyar kungiyoyin ta'addancin da suka saje da na ƴan tawayen arewacin Mali. Saboda haka ake ganin wannan galaba ta sojojin kasar abin alfahari ne, inji Ibrahim Musa, shugaban kungiyar ƴan jarida masu kula da sha'anin tsaro da zaman lafiya RGPS. Ko da yake sabon yanayin da aka shiga abu ne da ke wajabtawa kasashe makwabtan Mali su tsaurara matakan rigakafi.
Ana sa ran su waɗannan ƴan ta'adda ko ƴan tawaye sun fanzama, sun shiga duwatsu, sun shiga daji, suna iya su nemi mafaka a cikin sauran kasashe makwabta kamar su Algeria, kamar su Niger. Ba a rasa ma Niger ɗin ta ba da gudunmawa wajen kwato garin. Ya kamata a ce da ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali da ƙasar Niger sun tashi amma wa'annan ƴan tawaye da ƴan ta'adda ƙohon rago, duk inda za su yi tawa a samu a ce an tattare su, shine zai sa kwanciyar hankali ta ɗore a cikin ƙasashenmu na nan na yankin Sahel.
Garin Kidal da ke a kilomita 1,540 da Bamako babban birnin Mali na gab da iyakokin ƙasashen Nijar da Algeria, ya faɗa hannun ƴan tawaye a shekarar 2014, lamarin da ake dangantawa da bazuwar makamai bayan faɗuwar gwamnatin Gaddafi na Libya. Tun daga wancan lokaci shiga garin ta yi wa sojojin Mali wuya, saboda yadda kungiyoyin ƴan tawaye ke ayyana shi a matsayin matsirar kwatar ƴancin kan yankin Azawad, kuma alakar da ake zargin sun kulla da dakarun da Faransa ta girke a yankin yasa ake ɗaukar abin tamkar wata shiryayya. Mafari kenan hukumomin mulkin sojan Mali da abokan hulɗarsu na Wagna suka kaddamar da samame kan garin Kidal bayan ficewar sojojin Faransa da na MINUSMA daga Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.